Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a sarauta assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitocin da suka hada da 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM duk a Niger din haka kuma za a iya jimmata Alpha Radio a can kuma sa kasar Ghana ko kuma ta Facebook Live a yanzu haka ko ka cokan a fada kan yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodengi
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara
Masu sauraro a yau Juma'a 8 ga watan Disamba shekarar 2017 zamu yi magana ne akan harkar al'adu da nishadi kamar yadda muka saba yau kuma zamu tattauna ne da wata baiwar Allah da ta yi suna sosai a shafukan abota na internet tare da yin sana'ar kawata gidaje wato Laila Al Usman
kowa ya san ki ni a inda ma na fara gani shine irin kananan dan videos da kika yi lokaci kun damu mutane su aure kun ce kaza to ku kun fito ne wa'annan abubuwan me yasa kike tunanin ki zama kin sa kanki sosai a ciki yaya abin yake zaki yanga wani abu akai
gaskiya san da na fara yanzu za a so
fun kuma ina yi shi ni maganin niya ne
kike yar uwan mu ce
yar uwan mu ce
yawa shi da na zona ina son in faɗi abin raina and then the next video da ku sai naga gaskiya matasa suna abun yana dan shigan jikin su kadan kadan and then I realize magana fa mutane suna gani kamar magana in an yi shi ya wuce kenan ba amma yana shiga kan mutum ko mun kadan din shi ne wani yana dauka
haka kuma akwai wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka muku kuka amsa mana a shafin Facebook, Twitter da ma Instagram.
Yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka muku cewa Bahaushe ya ce da na gaba ake gane zurfin ruwa. Shin ta yaya zamu yi matasa mu kalli wani abu da waɗanda suka tsaya da kafafuwansu dan mu ma mu tsaya da kafafuwan mu?
To haka yake sakon farko ya fito ne daga Shehu Abdullahi Dutsi Smart yace assalamu alaikum ni a gani na idan dai har matasan nan na son su tsaya da kafafun su to ya zama wajibi kowa ya kama sana'a ko mun kankantarta domin yanzu dai aikin gwamnati yayo ya ku tashi lafiya
sai Muhammad Abubakar Balomi Kindawo Allah sana faɗi sunan daidai yace komawa kan kananan sana'o'in da aka bari kamar su noma da kasuwanci da kiwo da dai sauransu in akai hakan to in Allah ya yarda za a samu mafita Allah ya sa mu dace amin
to amin amin sai kuma Musa Sahibi yace sahihi yace salamu yau da gobe shawara da zan bawa matasa shine kada mu zauna zaman banza dan yana kawo sace sace don haka matashi karkare na sana'a domin naga mai tura baro ya koma safarin mota
Sai Adam Aliyu yace assalamu filin yau da gobe hakikanin gaskiya kuna matukar fadakar da mu a dukkan al'amuran ku tabbas kun kawo topic mai muhimmanci domin dai Hausawa na cewa babu maraya sai rago kuma an kajiwa na baban zaba dan haka mu matasa kalubale gare mu mu tashi mu nemi na kanmu kuma mu yi koyi da wanda ka ga yana yin aikin alheri da yadda ya fara dan kwanci tashi da kwanci tashi har ya kai ga matsayin ina san da yake da kwanci tashi har ya kai ga matsayin da yake
eh to haka yake sai ya haya Damnu Azare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare suka ce matsalar mu matasa mun dauki wata mummunar akida ce wacce idan har ba mu kauda ta ba to komai na iya faruwa ga rayuwa wannan akida ita ce kusan kashi 70 daga cikin 100 na matasan mu a yau kowa ya dan kofaransa ya kare menene ya irin ya sare
yawa
a aikin gwamnati kowa ya fi son ya ci da biro
to sai Adamu Musa Shehu Girgir yace salam yau da gobe fatan mu dai Allah ya sa matasan Afirka su yi koyi da mutanen ƙwarai nagartattu domin su sake gina mana sabuwa Afirka Allah ya sa haka amin
to amin amin to sai kuma Sama'ila Sapati Sankalawa to Alasana faɗa didi yace yau da gobe hakikanin gaskiya mu matasa dole ne mu rungumi sana'o'i da zamu taimakawa kanmu da kanmu domin ta hakan ne zamu kauce wa fadawa bangar siyasa da sauran ayyukan asha
sai Umar Alhaji Alhassan yace assalamu alaikum yau da gobe a gaskiya in har matasa suna son tsayawa da kafafuwansu domin taimakon kansu da kansu dole ne matasa su tashi tsaye su cire girman kan tsiya su tashi su kama kananan sana'o'i domin dogaro da kai musamman matasan birni da sai su ce sai aikin office za su yi
to fa sai Nafisa Inasir tace yau da gobe jajircewa da nayi akan harkoki na karatu da sana'ar da nake ta cikin gida ita ta kawo ni a yanzu na tsaya da kafafuna na ƙara karatu yanzu ina dogaro ne akan sana'ata bana jiran kowa yayi min kayan daki idan aure na ya kama duk da mahaifa na daukar dawainiyata ai wannan lalle Nafisa kin yi kokari
kware da gaskiya Allah ya sa kowa ya koyi abinda take ta yi sai Kabiru je ki kara ya Sokoto yace tabbas wannan karin magana yau da gobe haka take amma idan har muna so mu tsaya cak da kafafuwan moto sai mun jajirce wajen neman ilimin addini da na boko sannan zamu san yadda zamu tafiyar da harkokin mu na sana'a da aikin hannu Allah ya sa mu gane amin
to amin amin kin san in aka san yadda za a tafiyar da harkoki to ai an gama komai kenan
kwarai kwarai
to ai kusan ce haka zamu tsaya sai mu ce mun gode da kuka aika mana da wannan sabon
ina har masu Twitter dai su kara hakuri
mun samu dan karin lokaci muna iya karantu su har ma muga naga da magaran ya sake leƙawa cikin shafin Instagram da fatan masu sauraron za su dinga shiga Instagram din saboda wasu ba su san da shi bane sabo su zaba sabo ne to za su ci gaba
da farawa
insha Allah to yanzu kan sai mu ce lokacin tattaunawa da ita bakwar tamu yayi wanda kuma Safinatu nayi doguwar tattaunawa da ita wanda kuma sai ke da masu sauraro ku biyo mu
to muna jin ku Usman
assalamu alaikum warahmatullahi
Assalamu alaikum warahmatullahi
to da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe
sunanan Laila mai Aliyu
Laila akwai ko in ce duk wanda ya san wannan sunan zai ce ya san ki da shafukan abota irin na Facebook din nan da su Instagram da su Twitter da maganar Land Interior dinki da kike shirin nan gaba ɗaya muna son mu magana ne yau akan yanda duk da mutane ko kuma matasa suna da buƙatar cewa su ga sun yi nasara a rayuwa to amma kuma akwai wasu abubuwa da dole sai da na gaba Bahaushe ce ake gane zurfin ruwa wace ce Laila a takaice
ba Land Interiors bane mutane ne suke mistake is L and N Interiors
L and N
yana nufin Laila wan Nahar
Musa ce ta ce dare da rana a sunan
Damin muna aiki dare da rana mana ko tsakan dare ke kira mu za mu farka mu fara mu
kai lalle wannan na ko dai kin hada da Kano ne wannan irin neman kudi haka kuma
Alhamdulillah.
To ya kika faru wannan L9 din? Da farko ana son dan ji dan takaitaccen background din wace ce ke?
Well, sunana Laila inda na gaya maka from Yobe State, daga Yobe, Kano. Ni ba fly kana ce. Kuma na yi makaranta a can Kaduna, Yobe, Maiduguri. Can they get some current time? And I did a lot of businesses. My business is kala community settling my interior design. It's very rare in the north to some Baba But some looking the bani could number ma ya ba ni ne din yana tunani zan tsaya kan kafa na ina so din na dame shi ne kullun zan zo da tambaya
kila zai ce kila ba za ki kai labari ba kila in ya baki jari zai ne kila jari zai ne eh yanda za a samu hujja akan ki a ce a ba na baki ba
to kage sai kuma da taimakon ubangiji abin nan da sai Allah ya sa abin ya karbe ni. I started in 2005 na fara business, na shiga remedials at University of Maiduguri. Inda na tashi gaskiya ni ina tunanin bana san macen da za ta zo na a gida kullum sai na miji ya mata abu. Ina tunanin idan ka zo na a gida kullum sai an yi maka ne shi yake jawo ku ta fada kullum babu abu abin da za ka yi sai baka da basa tunanin ko ban da in ya dawo gida ina yaji me yayi. So I have always wanted to be wani abu ma kaina wanda shi da kanshi miji na zai alfahari da ni har wata rana ma an bai da shi zai ce da Allah dan bai.
Yawa irin karki zama ci ma zaune.
Exactly, sai dai kai ma tana dan tallafawa.
Sai ma kaga ka fi daraja.
Exactly. Kuma there was a time where when muka dawo Yobe, I can remember this 1992 ne nake ji. Babana lost his job. Ina da stepmother wata kishiyar mamana tana aiki. A wannan lokacin gaskiya fi sabila ta tallafa ma gida sosai fiye da yadda kake tsammani, ba ta taba haihuwa ba. Ba amma irin tallafin da ta yi mana tana daukan salarin ta za ta ga ta ji ta yi kafani ta kawo. Like relationship nata da babana is the difference.
Take it on one avenue na daban.
Exactly. So sai na ga gaskiya ina son ta mun abu kamar ita. Ina ga matsalar ta tallafa. Ta tallafa game da zama yanda nake yanzu.
Ta zama miki abin da kika kalla gaba da ita.
Exactly.
Ai to amma misali yanzu a fitowar shafukan irin su abota din irin su Facebook ne, Twitter ne, wani kowa ya san ki. Ni a inda ma na fara gani shine irin kananan ɗan videos da kika yi a lokaci kun damu mutane su aure kun ce kaza, to ku kun fito ne irin waɗannan abubuwa da in abu ya faru a ƙasa gashi dai zaki zo da fara'a da wasa da dariya, amma kuma gaskiya ce zaki faɗa ko kuma a'a ku mazan nan kun je kun yi katon tindi mata tindi ce muku akai ana son masu tindi waɗannan abubuwa me yasa kike tunanin ki zama kin sa kanki sosai a ciki saboda matasa yaya abin yake, zaki yi wani abu akai?
Gaskiya san da na fara it was just out of fun, so ina yi shi ne ni maganganniya ne
kike yar uwan mu ce yar uwan mu ce
yawa shi da na zauna ina son faɗi abin raina. And then the next video daya biyu uku sai naga gaskiya matasa suna abun yana dan shiga jikin su kadan kadan, and then I realize magana fa mutane suna ganin kamar magana in an yi shi ya wuce kenan, ba amma yana shiga kan mutum ko mun kadan din shi ne wani yana dauka ko da mutum ɗaya ne mutum biyu wani zai ɗauka kuma wani zai aiki da shi. To kawai sai ya bani ƙarfin gwiwa da naga wasu mutane suna aiko min saƙonni kan cewa abin da na faɗa ya taimake su sun yi kaza sun yi kaza. Kina ji to tunda dai har yana ma wani amfani, it's very good to help other people. Kai ma in ka gyara na ka sai ka taimaka ma wani ma ya gyara.
Haka gaskiya ne. To to amma misali yanzu wannan harka da kika yi magana, ya kike kallon su ƴan matanmu ne yanzu? Yawanci zaki ga cewa da yarinya ta taso an san aure abu ne mai kyau, to amma wani lokaci zaki ga iyaye wani lokaci idan su yakan rufe sai kaga yarinyar kamar tana goshin su ne kawai abin da ake bukata ai mata aure, ai mata aure ba tare da kallon wasu abubuwa ba. Me ra'ayinki akan wannan?
Gaskiya ni ra'ayina kullum guda ɗaya ne, mutane ba su san jin shi. Mace yana da kyau ta yi aure, ba wanda ya ce baya da kyau a musulunci al'adance a koma me yana da kyau mace ta yi aure. But at the same time yana da kyau iyaye ya zama priority su ba wai kawai su aurar da 'yarsu ba ne ga ma kowane mutum da ya zo. Ya zama yarinyar nan ta bar gidanku tana da wani abu da za ta dogara da shi, ba wai kawai da zai ta zauna a gidan miji ta fara haifan yara ba. Shi yasa za ka gani ka ba su wata ɗaya wata biyu mutum daga ya ɗaura aure sai ka ji an ce an fara samun problem. Saboda asalin auren yanda gabaki ɗaya society mu yanzu suke kallon aure ni tuni is a total different thing da asalin yanda Allah ya ce aure ya zama. Mutane ba sa kallon aure kamar commitment for life.
Abu na har abada.
Exactly, abu na har abada. Na ni kamar mutum shi abu ne kawai wanda za ka yi shi idan bai maka daɗi ba ka tashi ka tafi. Ba haka ba ne. So iyaye ya kamata su sani wai aure is not the ba shi ne wai asalin priority na rayuwar duniya gabaki ɗaya ba. Akwai other things that come with it. Idan yaronka ya samu ya yi makaranta ko da dai bai fara aiki ba ka aurar da shi ko kuma yana cikin makaranta ya ci gaba da makarantar shi ya gama, yana da wani abu to look forward to. Rayuwa yana ita rayuwa ta karami ne. rayuwa kaɗan ne ba amma at the same time in har baka mutu ba yana da yawa
gaskiya ne
abu ne mai tsawo wanda ba wai kawai rayuwanka ya zama wai abu daya bane routine ne ka je ka tashi da safe ka dafa wani abinci yara su tafi makaranta ke ki zauna a gida
ba ki
iya karatu ba ba ki komai ba like what kind of it is shi yake haifan mana da abubuwa iri-iri mata su su zo su fita a hanya su fara bin malame ko kuma su fita su fara bin magaje a waje saboda mazan sun fita sun bar su wani tunani da zai na shigo maka
saboda ana zaune zuciya ba ta komai sai tunani
exactly I Bature yace we me and I do not the devil's workshop
yes
Exactly. I'm going to say that. Zama suna da hankali kansu su kai level da za su iya zaɓen ma kansu abin da
su ke
gani ya fi musu zafi idan ya baci kai kai zaɓen ma kanka ba wani ya zaɓa ma
dararan dararan dan fararan fararan la 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 assalamu alaikum mata assalamu alaikum mata assalamu alaikum mata mi ina gaishe ku mata ina kaunar ku mata ina san mai san ku mata bani san majiyan ku mata dole ne fa na so ku mata dan ku banda kamar ku mata ku iyaye na ne mata kanayye na ne mata ku fakanne na ne mata kana dangi na ne mata ku fajinsi na ne mata abokan rayuwa ne mata wanda ya doke ku mata ko ko ya zage ku mata kware ku mata ko ko ya cuce ku mata ko ya zalunce ku mata ko munafintar ku mata ko ya ha'ince ku mata Allah shirye shi mata dan kwada ya san ku mata to ba zai cuce ku mata
yanzu a sana'ar da kike yi misali yaya wanda suke kila take sha'awa tayi irin wannan sana'a ko kuma tayi wata sana'a ta daban za ta yi tunanin yaya samu yake kin san business ko in ce kasuwanci wani abu ne da yake buƙatar hakuri zaki iya gaya mana wani irin hakuri kika yi kafin wannan sana'a ta ki ta bunƙasa kila hawa da sauka da kika gani akai
hakuri ina cikin hakuri kullum din mutum yana cikin business yana harkar jama'a dole ne yayi hakuri kuma business kamar irin wanda mu muke yanzu business ne harka ne take da mutane wanda basu je makaranta ba kana magana da carpentry kana magana da laborer wanda dole sai ka saukar da kanka ka duk level na
ka gama ikaman su sannan sa fahimce ka
kace shi ni da na fara wannan aiki sai da na dauki lokaci na koya wannan abun da kaina yanzu ni na san katako nawa zan yi amfani da shi na hada masa gado na san yanda zan haɗa ta gado so duk wani business da mutum zai dauka bayan hakuri ma sai dole ka san lalle menene kake yi tukunna idan ka gane kanshi kuma ka ji baka son wannan abin to ka tattara ka bar wannan business in har business baka son yin shi
baka jin daɗin shi
sha'awa
ta fita kai
ka fara wani daban yes abinda ne kenan na taba na fara salon na fara sai da kaya daga duk wannan da bai karbe ni ba sai na sake na abinda ni na ji raina
ya fuso
yanzu ina kuma jin daɗin shi ina ripping out of it
ko
hakuri da kuma ka koya asalin aikin da kake yi shine yanda zaka ci gaba ma business hakuri na is very important is the key actually
ai to a bangaren da nake son mu taba kusan daga ƙarshe alaka ta zamantakewar yau da kullum akwai wani video da kika yi ina jin ko sati ɗaya ne ko biyu da ya wuce ko bayan faruwar ni dai lokacin da ganshi bai wuce sati biyu ba na maganar dan abinda aka samu matsalar kiga cewa ana samun irin abinda Bature yake cewa domestic violence irin rikici a cikin gida wanda har ya sanadiyar maganar cewa aka samu hatsaniyar Maryam da Bilyaminu wanda ake zargin cewa ai ta kace shi ai wani na ji kin yi maganar cewa lokacin kun yi karatu tare da sauransu so amma magana da nake son in ji akai shine kin yi maganar yanayin zaman rayuwa sake ga mun nuna abu kaɗan daga ciki ne kike son mutane su gane kika yi wannan bidiyon
Well, it's simple. So simple. I want to do one day. I'm just trying to show people that gaba ki dayan wannan problem da ya faru da Maryam da Yamin kowai zai iya fadawa cikin irin wannan masifa saboda zuciya ne
mata da kashi
lokaci mutane ba su but exactly on lokaci sai ka ya doctor realize na bunne kai ba ta dai bane amma ability abin da yake bambanta mutane shine wasu suna da karfin zuciya da za su danne wasu abubuwa
ko rai in rai ya bace
in rai ya baci wani zai iya fita ya bar gurin wani kuma zai iya wani kuma ba zai iya ba so abinda naso na nuna ma mutane shine wannan zage-zage da mutane
suke ta yi
suna yi akan abubuwan da ba su san kanshi ba abu ne baka san kanshi ba
kawai kana shaci fadi kawai shaci fadi
exactly mu namu mutanen mu suna san bude ma junan su zani a
kasuwa
abu ne wannan ya faru da namu ɗan uwan mu ya kamata mu zo a tare a zo na ci to wannan wanda ya rasu Allah ya ji kanshi a wasu sun fito sun ce wai mama da mijin ta wai suna having an affair
ana ta maganganu kala-kala a shafukan nan
yaron nan ya fadi ya mutu mun sani ajalin mutum wannan Allah ya gaya mana kan cewa mutum bai san ajalin shi ba kuma ajalin ka dole sai ya
dole ne
to mijinta Allah ya yi a ce ita ta kashe shi ni ban san ko ta kashe shi ko ba ta kashe shi ba saboda bana gurin
tunda har yanzu zargi ne
exactly in ma ita ne ajale shi to sai mu ce Allah ya kiyaye ta mu daina
zage-zage da karerai ma yawanci zaki ga maganganun da ake yi zaki yawanci ƙarya ake ta yi kala-kala na maganganu
gaskiya fi sabilillahi wannan abun da ya faru da ita ya bala'in bai tsoro saboda social media mutane sun mai da shi abu ne na bata juna idan abu ya faru da mutum kamar mutane suna jira kai abin da ba daidai ba sai
ai cha
to now once that was what I said irin ina jan hankalin mutane da kan cewa wasu abubuwa ne sun faru kar ku na judging ku rinka mutane addu'a kuma kai maka Allah ya kare ka da shiga irin wannan masifa
amin amin shine Bahaushe yake cewa hau Allah ya raba mu da hau
hau ne exactly Allah ya raba mu
amin amin Laila daga karshe fada mun akan littafin da kika rubuta mai sunan littafin mai isa kika rubuta shi
una litafi something deep litafi ne wanda na rubuta shi akan
so ya gudu kika ce sunan shi menene
something deep
oh to ni ta ce sunan
something deep well it is a deep thing for me it's a personal thing
something
ma
deep.
Ni saboda
wato wani abu ne can a kololuwar zuciya
can a kololuwar da mutane ba sa san
ba sa gani
abu ne da yana faruwa a gidajenmu kullum kowane gida ba za a rasa mace ɗaya ko biyu a cikin mata guda goma idan ka cire guda takwas an taɓa abuse nasu sanda suna girma so it's about child abuse ban san mene child abuse a Hausa ba
irin cin mutuncin yara irin
kowace irin fuska ko wani abu ka samu ba mata ta duka ba it was actually a sexual sexual child abuse
cin zarafi ake kiran shi cin zarafi ne saboda ka shafi mutuncin su da sauransu
mutunci daga cikin mutunci ya mace tana yayin ya garama ba su san kan komai ba kai tsofe tsofe da kai da duka mata abin da bai kamata ba kuma a wasu gidaje ana cewa kar ku fada a danne magana
ce sai ai na gida ne
abin zai zo exactly zai tarnishing image ɗinki amma yawanci zaka ga waɗannan abubuwan suna faruwa ne mutanen da suke kusa da ku maybe cousin ɗinka ko ƙaninka ko ƙanin babanka su ne mutanen da suke ci ma yara zarafi ƴan mata suna ƙanana sai in an ji labari sai a ce da Allah a rufa ma juna
asiri
an manta san cewa wannan particular abun yana damun mata yana cutansu har ki girma har ki tsufa yana cikin kanki amma mu society mu ba sa ganin shi kamar wani abu sai su ga kamar aikin manta kin yafi amma yaro baya mantuwa so the reason why na rubuta takardar is to create awareness ma iyayenmu su san kan cewa yara ba sa manta abubuwan da ya faru da su a lokacin da su yara kanana yana haɗe da abubuwan da yake kashe aure yanzu because me I have had an experience like that and I have had people da suke da experience irin wannan idan kuma suka zo na suna gaya maka yana cutar da relationship nasu yanzu haka na da su da mazajensu saboda wani lokaci wannan abin idan ya faru da ke tun kina karama yana destroying brain na ki zai saka ki fara jin tsoron maza ko kuma kina jin duka maza ɗaya ne ɗan iska ne waye wa all these little psychological things, the bar magining kama is important.
Mm.
So that was what I was trying to bring out at Kintakada.
Mm.
And hopefully, kukumenti successfully, I have had a lot of reviews from different women that have come out to tell me their stories, and it is helping people out there.
To daga karshe sai in ce miki mun gode kwarai Laila da ki samu lokaci kika tattauna da shirin yau da gobe, sannan kuma da fatan duk irin abubuwa in suka taso da matasa za su karu za a tuntube mu domin mu kira mu ji hankali akai. Nagode kwarai.
Insha Allah, nagode.
Yawa sai mun zo ai mana decoration.
Insha Allah.
Nagode sosai, Allah ya huta gajiya kuma Allah ya taimaka. Madalla.
Thank you,
ya zabe ku mata, daraja ya ba ku mata, martaba ya ba ku mata, matsayi ya ba ku mata, girma ya ba ku mata, daukaka ya ba ku mata, ilimi ya ba ku mata, kana ya yanta ku mata, kwarji ya ba ku mata, farin jini ya ba ku mata, la ilaha illallah mata, sayyidan abdallah mata, babu ni sai Allah mata, duniya sai Allah mata, gaida bayin Allah mata, masu tsoron Allah mata, masu bautar Allah mata, masu kwana sallah mata, masu kaunar Allah mata, har da manzon Allah mata, babu kila wakala mata, malam duk matsayinka mata, komai girmanka mata, duk cilin dukiyarka mata, duk irin karfinka mata, komai wayanka mata, mace ta haife ka mata, sufin zamani mata, yaro dan zamani mata, mawakin zamani mata, ko da ko ka gani mata, mace ta haife ni mata, ni ma na girmama mata. Assalamu alaikum.
To mun gode mawaki Sarfilu Sufin Zamani da wannan waka taka mai taken mata. Gaskiya muna godiya usman wannan kambama mata da ka dinga yi.
Sai Sarfilu ba nan gidan ba.
Ba hashin gumel
ba. Ba hashin gumel ba. Wannan Sufin Zamani to yayi waka da kyau gaskiya ne, kuma ta waka ta yi dadi. Sai mata suna da daraja.
Kware da
mata su rike ta kuma mu ba su tasu. To mun gode kware kuma da tattaunawa kin jin da muka yi da Laila. To ga dan wani sako kafin mu wuce. Akwai Musa Hadarin Asuba yana kokarin shiga Instagram ya ba mana sako, yace salam yau da gobe, ka yau da gobe kayan Allah, yace da na gaba kan ake gane zurfin ruwa, tabbas sai magabatan mu sun ba mu hadin kai da tallafa mana sannan a kowane fanni, muddin aka haka to komai zai tafi daidai a tashi lafiya. To mun gode
Usman, kafin mu ci gaba wani sako, maganar da Laila din nan ta yi, hirin da kuka yi da ita da ta yi magana cewa idan abu ya samu mutum ba a tashi ai ta zage-zage ana
yawa
illa tashi ba ana kai ma baka wuce abin da ya faru kanka ba, saboda kaddara ce
kamar yadda muna ce mata hau kenan ake yi
ba kwarai da gaske. To in abu ya faru samu da mutum, muna da wata al'ada sai kaga ai ta zage-zage har ma wani sai a maida shi labarin ƙarya a canza abin da ba shi bane, sai kowa kamar ya samu sana'a
kuma ai ba ma wannan ba su fina. To zaki ga duk wani abu da aka yi na laifi, matukar aka ce hukuma ta kama mutumin da yayi laifi, to abin da ake cewa shine ai ana zargin sa, saboda haka kuma Bahaushe cewa shari'a sabana
kuma zai iya yiwa ma
bayan da kake tunani ba abin haka ba gaba ɗaya,
amma abin Haushi Usman sai kaga wasu amma a canza labarin kowa aka dinga wani video a canza,
shi ya bace ta kama misalai ba, ta sai maganganu kala kala da na ƙarya da na gaskiya. Ita kanta da take ta ce sun yi makaranta da ita, ta ce bata san me ya faru ba, to kai bare kai baka san wannan abu ba, ko to duk da irin wannan ba ma akan maganan kawai su mane mane, akan komai,
akan komai ma ne, ba wannan dan dai kawai kaga abin da ya faru kwanan nan ne ai ake magana kan shi.
To Allah ubangiji,
ga wani a Facebook live din mu, wani Mubarak dan Juma yace inda ba mutuwar zuciya, to ko in dai ba mutuwar zuciya to kowane aiki da kadan ake farawa da sannukan hankali har ka samu bunƙasa.
Gaskiya
in ba haka ba, yau da gobe kana nan zaune sai kaga farin gemu sun fara fitowa,
wayyo Allah yau da goben kenan.
Sannan sai ka ina ga dai dan Hausa shi dai ta Niger shi ban ganewa sosai, yace bayan sai me an gama ba kamar ina son ya ce bayan nan sai a dinga cewa kaddara
kuma ba kaddara bace kai sanya
ina ga kai ke so yace
Allah zargi to Allah ya sa mu
dace sai suka birba wannan su Hassan Yakubu Hassan su suna dai
to muna godiya kowa da kowa yau dai kan juma'a sai mu ce sai Allah kai mu wani makon zamu dawo da wani sabon shirin na yau da gobe daga Litinin zuwa juma'a yanzu kan a madadin
Safinatu Sodangi
sai kuma wacce ta hada mana sautin shirin kamar yadda aka ji shi wato Jill Lazarus Christian da ma injiniyan mu ne Mr. John sai Maryam Bugaji da hada mu da ku a Facebook Live Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi hutun karshen mako lafiya
dai bincike ta zaro zance ba ruwan sa yau da madalaci yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari